أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda bisa al'ada mun saba gabatar da karatun tarihin rayuwar shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Mun sanya littafin Ar-Rahiqul Maktum mun dago tun daga bayanin rayuwar Ma'iki alaihi salatu wassalam tun kafin haihuwar shi har bayan haihuwar shi kuma har yadda ya gudanar da rayuwar shi mun dauko muhimman abubuwa an tattauna akai har zuwa wafatin shi sallallahu alaihi wasallam mun yi wannan duka a cikin darussa 52 sannan a darasi na 53 muka tattauna akan wasu muhimman abubuwa game da rayuwar shi misali kamar matayen shi da ya zauna da su a darasi na 54 kuma muka tattauna akan abin da ya shafi halayensa da siffofin shi na halitta da sauran waɗannan abubuwa a darasi na 55 kuma muka tattauna akan wasu muhimman abubuwa game da shi sallallahu alaihi wasallam to sai naga cewa duk da cewa mun kammala karatun littafin Ar-Rahiqul Maktum tun akan darasi na 53 to waɗannan abubuwan su ma ya kamata mu diskar da su waɗannan bayanan duka a cikin karatun saboda muhimmancin su domin ƙara sanin ma'aiki alaihi salatu wassalam to shi yasa yanzu darasin zai kai mu har zuwa kan na 56 wanda shine wanda zamu gabatar a yau kuma shine na ƙarshe a cikin wannan silsilar daidai kuma Allah ya damu kammala wannan zamu sanya wani darasin a gaba wanda insha Allah shi ma zai amfanar wannan shine darasin mu na 56 cikin bayanin rayuwar shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma yau muna ranar 18 ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba Alayhi Salatu Wassalam wasu zodi ne da 21 ga watan Janairu shekara ta 2022 miladiya a wancan bayanin a wancan satin nan aya ne kan bayanin mazaji masu dukan wuyan kafirai a gaban ma'aiki Alayhi Salatu Wassalam mun faɗi irin su sayyidina Ali dan Abu Talib Laysu Bani Galib sannan faɗi sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu wato hawariyyu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan mun faɗi Al-Miqdad ibn Amr radiyallahu anhu mun faɗi Muhammad ibn al-Muslima radiyallahu anhu sannan mun faɗi Asim dan Sabitu sannan mun faɗi Abdahhaq bin Sufyan al-Kilabi radiyallahu anhuma waɗannan su ne waɗanda suka kasance suna dukan wuyan kafirai a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalam shi kuwa Qais ɗan Sa'adu ɗan Ubadah radiyallahu anhuma ya kasance ne shi na mahaifin shi dukkaninsu sahabbai ne to kuma shi ne mai kula da masu kai komo daga cikin jami'an tsaro a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalam wato sahabban da suka kasance kamar yadda yanzu 'yan sanda sukan kewaye duk wani mai matsayi to haka nan su kuma cikin sahabbai aka ware wasu gwarzaye jarumai waɗanda idan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shiga gida su kuma za su kwana a kofar gidan suna tsaye saboda gudun kada kafirai su kawo hari cikin dare ba a sani ba tunda su kafirai in sun kawo harin ba babban hadafin su shine su cimma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zama sun shahadantar da shi su kuma waɗannan sahabban sai suka haƙura da duk wani uzuri nasu na dare sai kasance babban uzurinsu shine gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Qais dan Sa'ad dan Ubadah shine shugaban su to haka nan Al-Mughirah dan Shu'ba radiyallahu anhu shi kuma shine wanda idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yakan tsaya shi kuma a kansa da takobi kamar yadda yanzu idan mutum idan wani babban shugaba yana zaune za ga akwai bodyguard a bayan shi bodyguard nan ko a jikin shi ba za ka rasa bindigogi ba to ashe kenan wannan sunnar daga ma'aiki alayhi salatu wasallam aka koyo ta to bayan nan sai kuma wadanda suka kasance suna kula da abincin ma'aiki alayhi salatu wasallam da zoban shi da takalman sa da aswakin shi da kuma waɗanda suka kasance suna yin idan an zo za a yi waɗanda suka kasance idan su ne koyon shi a kofar gidan ma'aiki alayhi salatu wasallam idan ka zo kana son ganin annabi sallallahu alaihi wasallam su za su shiga su yi maka iso ya kasance sai na bilal radiyallahu anhu shi ke kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinci yakan kawo mishi akwai kuma wani sahabi ana kiran shi mu'aqibu dan abu fadimata dausi radiyallahu anhu shi kuma wannan shi ke kula da khatimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zoban shi ko kuma khatimi wanda akan buga akan wasiqa sunan shi mu'aqibu dan abu fadimata dausi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu shi kuma shike kula da aswakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da takalman sa Ribahu bin al-Aswad ko kuma Ribahu al-Aswad radiyallahu anhu da shi da ansatu wasu bayi ne haka yantattu wato kamar barori kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam suke shiga su izini nema wa mutum izini cewa yana sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sannan sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhu da su da shi da Abu Musa al-Ash'ari su ma wannan aikin suke yi madakar suna nan duk wanda ya zo ya sallama to suke amsa mishi sannan kuma su shiga su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana cewa wane ne ke sallama haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ganin mutum to su yake tura su je su kirawo shi daga nan sai kuma bayanin sha'iran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mawaƙan shi da kuma masu yin hudba a gaban shi daga cikin sha'irai wato manyan mawaƙa waɗanda sukan tashi don ba da kariya ko yin raddi ga kafirai idan kafirai suka yi wata wasiƙa idan kafirai suka yi wata waƙa wanda suka kushe addinin musulunci ko kuma suka yi sakin harshe akan annabi alaihi salatu wasalam ko akan alqur'ani to a bangaren musulmai akwai kuma waɗanda za su tashi su kuma su rama wannan abin da kafiran suka yi sannan su ma su afka musu akwai daga cikin su akwai sayyidina Ka'abu dan Malik radiyallahu anhu sannan akwai sayyidina Abdullahi dan Rawahata radiyallahu anhu wannan babban komandan yaki sannan akwai sayyidina Hassan dan Sabitu radiyallahu anhu shi ko Hassan dan Sabitu shine ma wanda ya fi su duka tsanani akan kafirai don wata rana sayyidina Hassan radiyallahu anhu kafirai sun yi wata waka wanda a ciki suka yi sakin harshe ga annabi alaihi salatu wasalam sai sayyidina Hassan ya fito don ramawa annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi ya hau kan minbari aka aje masa minbari ya hau kai ya tsaya a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya mishi addu'a yace Allah ya karfafe ka Allah ya karfafa Allah ya kaifafa harshen ka kuma ya karfafe ka da ruhu mai tsarki sayyidina Hassan yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan addu'ar yace sai ya ji harshen sa ya zazzago yayi wani irin kaifi yace a wannan lokacin da zai dora harshen shi akan mutum duk yawan gashin da ke kan ka sai ya aski shi saboda kaifi yace da zai dora harshen shi akan dutse duk taurin dutsen sai ya fashi yadda yake jin harshen sa ya zama saboda addu'ar annabi alaihi salatu wassalam to da ya tashi kuwa ya fara zubowa waka ya fara zubowa waka sai na Umar radiyallahu anhu zai mar magana yace Hassan yanzu ka rika yin waka a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalam ka rika waka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi kyale shi ya Umaru wallahi wannan waƙar tashi ta fi tsanani akan kafiri fiye da zuban ruwan kibiyoyi yadda suke ji a ransu game da wannan waƙoƙin na Hassan to ya fi a ce ruwan kibiyoyi ake musu to har ma wata rana bayan ma'aiki alaihi salatu wasallam ya bar duniya jirna Hassanu ya hau kan membarin yana waka si yana yin waka a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Umar radiyallahu anhu ya zo wuce sai ya harare shi Hassanu sai ya ce mishi na kasance ina yin wakan nan a cikin wannan masallacin alhali a cikin masallacin akwai waɗanda suka fi ka alkhairi wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan sai na Abubakar ma yana nan a gaban su nake sai sai na Umar bayan da ya iya dole ya kare shi kuma saboda wannan muhimmin aikin da yake lokacin da Muqawqis sarkin Alexandria da Misra ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan wasu kuyangi mata guda biyu to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki guda daya ita ce shugabar mu Maryatu Ibtiya radiyallahu anha ɗayar kuma sai ya ba wa sayyidina Hassan bin Thabit daga cikin su akwai sayyidina Ka'ab dan Malik radiyallahu anhu shi kuma Ka'ab dan Malik idan ya tashi rama zambo da kafirai suka yi yakan wato yakan soke su yakan musu suka saboda kafircin su da kuma shirkan su anan yake ramawa yakan yi musu gori saboda wannan kuma shi Ka'ab dan Malik ainihin shi da bai musulunta ba sai a ƙarshe da ya kasance ma yana daga cikin masu yin waƙoƙi akan su yi zambo ga addinin musulunci to har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa sunan shi a cikin mutanen da in an gansu a kashe su duk a inda aka gansu to sai dan uwan shi Bujairu dan Maliku ya rubuta mishi ba wa Ka'ab dan Malik bane Ka'ab dan Zuhairu ne Ka'ab dan Zuhairu nake son fara to akwai Bujairu dan uwan shi wanda shi kuma shi ya aika mishi da wasiƙa cewa lallai hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya sunanka a cikin mutanen da duk inda aka gansu aka kashe su to da yaji haka shine yazo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya tuba yazo ya karba addinin musulunci har ma ya rika yin waka ta yabo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire bargon shi da ya yafa a jikinsa ya bashi kyautarsa to shi ma Ka'ab dan Malik radiyallahu anhu yana daga cikin mawaƙan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ke sukan kafirai saboda kafircin su da kuma shirkan su bayan haka akwai sayyidina Sabit dan Qais dan Shammas radiyallahu anhu shi kuma ya kasance shine mai yin huduba a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wasu suka zo daga cikin ƙabilun Larabawa da yake Larabawa mutane ne masu son alfahari da waka ko alfahari da kaifin harshe wajen yin hudubobi to shikenan wata rana wata ƙabila daga cikin ƙabilun Larabawa suka zo kai da niyyar za su musulunta amma sai suka tada wani mai hudaba daga cikin su waye hudaba a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hudubar sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Sabit ya tashi yayi kirari ga Ubangiji yayi kirari ga ma'aiki alaihi salatu wassalam sannan yayi kirara addinin musulunci a cikin hudubar sa sai suka fito da mai waka daga cikin su wani mawaki ya fito yayi waka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina Hassanu a ce gashi nan Hassanu ya tashi ya fito shi ma ya tashi yayi waka yayi bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da kansu mutanen wannan kabila suka ce kai mai hudubar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi namu mai hudubar iya larabci sannan mawaƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi namu mawaƙin iya waka ai dole suka musulunta Imam Ahmad rahimahullahu ya ruwaito a cikin musnad nasa akan lambar hadisi na 24,491 haka nan Imam Abu Dawud a cikin Kitabul Adab hadisi na 5,015 a cikin babi na 195 wato babu ma ja'a fi shi'ir da kuma Imam Tirmidhi a cikin Kitabul Adab hadisi na 2,846 babi na 70 wato babu ma ja'a fi insha'i shi'ir da kuma Imam Al-Hakim a cikin Musdaraku juz'i na 3 shafi na 487 gaba ɗayan su hadisin ta hanyar Nana Aisha radiyallahu anha tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa Hassan dan Sabitu minbari a cikin masallacin sa Hassan ya hau ya zauna yana tsaye yana yin waka yana bada kariya ga addinin musulunci yayin da yake yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana murmushi yana cewa haqiqa inna Allah azza wa jalla la yu'ayyidu Hassana bi ruhil qudus yunafi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa ya ce wallahi Allah mai girma da daukaka yana karfafar Hassan dan Sabitu da mala'ika Jibrilu shine ruhul qudus ana karfafa shi da mala'ika Jibrilu saboda bada kariya da yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan bada kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dinga ba karamin aiki bane ibada ce babba ibadar da kana yin ta har Allah zai karfafe ka da ruhul qudus wato mala'ika Jibrilu ruhul qudus din nan fa shine yana da wato yana daga cikin mu'jizozin Annabi Isa alayhi salam ko karamomin shi abubuwan da Allah ya gina mashi da shi Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafe shi da ruhi mai tsarki to ruhul qudus din nan shine fa mala'ika Jibrilu alayhi salam duk inda Annabi Isa alayhi salam zai je to ruhul qudus yana tare da shi to shikenan babban abu ne to gashi Hassan dan Sabitu shi ma Allah ya bashi wannan a matsayin karama saboda me saboda bada kariya da yake ga Annabi alayhi salatu wassalam saboda haka lalle ne wajibi ne duk lokacin da kaji wani mulhidi ko wani mara kunya ya tashi ya faɗi wasu maganganu akan sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko akan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akan waɗanda suka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifan shi masu tsarki kaji wani ya faɗi wasu maganganu marasa daɗi to wajibin ka ne in dai kana da harshen da zaka iya yin magana to wajibin ka ne ka tashi kai magana madar kana daga cikin waɗanda suke tashi su yi magana a gaban mutane ko ta hanyar internet a yanar gizo ko kuma ta hanyar yin hudubobi a masallatai ko a gidajen radio ko ma a ina ne wajibin ka ne domin da kai aka zaga ko mahaifinka aka zaga to na tabbata ba za ka yi shiru ba to idan ku har za a taba mahaifinka ka tashi ka bada kariya to kenan zaka bada kariya ga mahaifinka amma ba za ka bada kariya ga mahaifin Annabin rahama ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibi ne bada kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine imani duk lokacin da musulmi ya ji wani ko waye shi ko a cikin musulunci yake ko koma a wajen musulunci yake koma wane ne kaji yayi sakin harshe ga Annabi alaihi salatu wassalam ko da wasa ko da gangan ko yana kafa hujja da wasu hadisai waɗanda ba su tabbata ba ko ma da me yake kafa hujja to wajibin ka ne ka tashi ka bada kariya in ba haka ba to yadda shi ma ya rasa imanin shi to kai ma naka imanin yana cikin hadari ko ba daidai ba ne mutum ko yaya kuke da shi ko mahaifinka ne ka ji yayi suka ga Annabi alaihi salatu wassalam wajibin ka ne ka tashi ka kai masa raddi ko waye Annabi fa sallallahu alaihi wasallam wanda da an taba shi Allah ne yake yin raddi in an taba shi Allah ne yake yin raddi to kenan kai ba za ka raye sunnar ubangijinka ba Allah dai kiyaye mu daga zubewar imani annabin da ambaton sunan shi kadai ka riga ambaton sunan shi irin yadda kake ambaton sunan abokinka ko irin yadda kake ambaton sunan danka wannan kadai sai ya jefa ka a wuta ko da ke ya wuce ma a ce kadai wannan sai ya jefa mutum a wuta wannan sai ya janyo zubewar dukkan ladan mutum da duk wani aiki da ka taba yi sai Allah ya zubar da ladan to kuma a aibanta mahaifin shi da haife shi a ce ba za a yi magana ba ai wajibi ne ma duk musulmin da yake raye wajibi ne in dai da imani a ran shi to ya fito ya inkarin wannan abu wajibi ne saboda da zarar zuciyarka ta yarda da wasu abubuwa marasa daɗi game da Annabi alaihi salatu wassalam ko jingina wani abu na kaskanci gare shi to hakika wannan daga wannan lokacin imani kuma ya bar zuciyarka ba mu shi tunda kai da za a gaya wa iyayenka haka kowa ya gaya musu zaka ce lalle ya kaskanta ka kuma zaka ce hakika ya cuce ka ya cutar da kai ko da kuwa iyayen naka misali a ce babanka fasto ne ko rabran mahaifiyarka ma a ce rabranci kaga dai karshe kenan ko
to ko haka ne mutum sai ya fito yana ce maka ai yana naka fa ɗan wutan yana faɗa a gaban jama'a in aka ce ka rubuto sunayen masu kaunarka na tabbata ba za ka sa sunan shi a ciki ba dan kaga sunan shi a cikin mawaƙin za ka ce da za ka manta ka sa sunan shi a list din masu kaunarka ga wani ubangidanka ya ce zai musu alheri wani ubangidanka wanda kuka daɗe ba ku haɗu ba ya ce wane da Allah rubuto min sunayen masu kaunarka mana a garin nan na tabbata ba za ka sa da sunan wannan mutumin ba ka gani to a shikenan wannan abin ba daidai ba ne ya kamata dalle mu kiyaye da wannan ga Hassan dan Sabitu Allah ya karfafe shi da mala'ika Jibril saboda yana ba da kariya ga Annabi alaihi salatu wassalam daga nan sai kuma bayani akan masu sharar fage idan ma'aikin alaihi salatu wassalam shigo cikin jama'a yanzu kan shiga gaba suna korar suna dan ba da hanya haka ga ma'aikin alaihi salatu wassalam ko kuma idan yana tafiya a wajen balaguro ko wani abu to su ne suka shiga gaba su ne kamar yan gaba ake ce musu ko yan me kamar sarakuna Hausa ai akwai daga cikin fadawansu akwai yan gaba haka wanda suka shiga gaba idan sarki ya fito ko a tafiya to su ne a gaban ka gansu to tabbas sarki yana bayan su to ba ki alaihi salatu wassalam shi ma yana da irin waɗannan a cikin su akwai Abdullahi dan Rawahata radiyallahu anhu akwai Anjasatu wanda shi kuma an jasatu idan ya shiga gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kirari yake yi ga Annabi alaihi salatu wasallam yana rera kirari har wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi yi a hankali ka sassauta ya kai an jasatu saboda wannan muryar taka yace karka karya zukatan mata a cikin su akwai Amiru dan Akwa'u akwai kuma babban Amiru dan ana ce mishi Salamatu dan Akwa'u mun faɗi tarihin shi a wani karatun mu a baya ya zo a cikin sayyid muslim kitabul fada'il hadisi na 2323 babi na 18 babin da yake maganar tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wani mai yin kirari a gaban shi mai daɗin sauti Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ruwaidan ya anjasa la tafsiru alqawarir ka sassauta kai ƙasa da ƙasa kai ƙasa ƙasa da muryar ka ya kai anjasa to kada ka kakkarya rauna nan mata daga wannan sai fasalin da ke bayani akan yaƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bu'us nashi da sarayoyin shi yaƙoƙi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da sarayoyin shi gaba ɗaya sun kasance ne bayan hijira wato a cikin shekara 10 na bayan hijira yayi shekarun da ya zauna a Madina manyan yaƙoƙin shi dai malamai suka ce yaƙoƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaba ɗaya guda 27 ne wasu malamai suka ce guda 25 ne wasu kuma suka ce yaƙoƙin sun kai guda 29 wasu kuma sun faɗi wani adadin daban daga cikin waɗannan yaƙoƙin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shiga cikin yaƙin aka buga to ƙwaya 9 ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shiga cikin filin yaƙin an buga da shi akwai yaƙin Badar akwai yaƙin Uhud akwai yaƙin Khandaq akwai yaƙin Banu Qurayza akwai yaƙin Banul Mustalaq wato Ghazwatul Muraisi akwai yaƙin Khaybara akwai yaƙin fatuwar Makka ranar da Allah ya bashi nasarar shiga cikin garin Makka da yaƙi ya cinye su da yaƙi saboda sun sallama suka mi ƙauyen akwai yaƙin Hunainu akwai yaƙin Ta'if wasu malaman kuma suka ce ai ya yi yaƙi da kansa a cikin yaƙin Banu Nadir da kuma yaƙin Gaba da kuma yaƙin Wadil Qura duka dai a gefe-gefen garin Khaybara ne amma sarayoyin shi wato yaƙoƙin da bai je da kanshi ba amma ya tura sahabban shi radwanullahi alaihim su ma suna da yawa sarayoyin shi sun kai kusan guda 60 yaƙoƙin kuma da muka ambata din cewa yaƙoƙin shi guda 27 ko 29 to manya-manya ne daga ciki sune Badar da Uhudu da Khandaqu da Khaybara da yaƙin fatu Makka da yaƙin Hunainu da yaƙin Tabuka sune wanda a game da su Allah ya saukar da ayoyin Al-Qur'ani da surori misali suratul anfal gaba ɗaya tana magana ne akan yaƙin Badar shi kuma yaƙin Uhudu suratul Ali Imran ta sauka ne saboda shi musamman ma tun daga kan ayar wa izga dauta min halikatu wa wuyul mu'minin maqaida lil qital har zuwa dab da ƙarshen sura shi kuma yaƙin Khandaqu da yaƙin Banu Qurayza da yaƙin Khaybara to game da su ne suratul ahzab ta sauka suratul hashr kuma tana magana ne akan yaƙin banu nadir haka ne shi kuma sulhun hudaybiya da aka yi da yaƙin khaybara da kuma yaƙin fatu makka suratul fatih ita ke magana akan shi wato inna fatahna laka fathan mubina haka nan suratul nasr wato idza jaa nasrullah idan wata ta ambato fatu makka din ba karara idza jaa nasrullah wal fath a cikin yaƙokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je a yaƙi ɗaya ne kadai akai mishi rauni shine yaƙin Uhudu kuma mala'iku sun taya shi yaƙi a ranar Badar da ranar yaƙin Hunainu haka nan mala'iku sun sauka a ranar yaƙin Khandaqu amma da suka zo sun jijjiga sansanin mushrikan ne suka jijjiga kuma zukatansu Annabi sallallahu alaihi wasallam a yaƙoƙi biyu ne kacal yayi jifa da tsakunkwani a fasakun kafirai wato yaƙin Hunainu da yaƙin Badar yaƙin Badar lokacin da abubuwa suka faffaru waje ya takuɗe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa mai albarka ya damƙi ƙasa yace shahatul wujuh ya jefa a filin yaƙin wannan cikin tafin hannu ɗaya na ƙasar sai da gaba ɗaya duk kafiran da ke wajen suka ji bakinsu da hancinsu da idanunsu ya cika tab da ƙasa da mutum ko a filin yaƙi ka ji ƙasa ta cika maka baki da hanci da idanu kaga sai neman tsira nan da nan gaba ɗayansu suka kiɗime da haka aka samu nasara a kansu to haka nan a ranar Hunainu an ce su muminan mutum 12,000 ne amma kafiran suna da yawan gaske sun haura 40,000 saboda sun yi wani irin gangan ne mai ban mamaki amma a hakan da yake nasara ta Allah ce ana zuwa filin yaƙi kafin ma mumini su ƙaraso su kafirai sun samu gurare sun hau kan bishiyoyi sun ɓuɓɓuya a bayan duwatsu muminai suna shigowa filin yaƙin suka ga kamar ba kowa kawai suka ji ruwan kibiyoyi ta ko'ina nan da nan sai aka kiɗime wasu suka fara gudu da yawa suka fara gudu daga filin yaƙin amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a sannan yana kan kasuwa ko dulu yana ƙara dannawa filin yaƙin yana cewa anan nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib ni ne annabin ba ƙarya ba ne ni ne ɗan Abdulmuttalib daga nan sai ya sanya babban shi al-Abbas ya kira muminai shi ne ya yi kira suka riƙa tahowa sai da nan da nan sai ga sama da mutum 100 sun zagaya annabi alaihi salatu wassalam daga cikin muminai to daga nan ne kuma shike nan fa aka juya aka fara rarakar kafiran aka fara rarakar su kafin ka ce meye wannan har an samu nasara a kansu shi kuwa ranar yaƙin Khandaqu ai kafiran ne wajen mutum 10,000 suka zo suka kewaye garin Madina suna neman hanyar shiga su shigo su murƙushe musulunci gaba ɗaya kwana 25 aka yi ana cikin halin tsoro muminai kowa hankalinsa ya tashi an rasa yadda za a yi ba wai tashin hankalin ba wai kawai don zuwan kafiran ba a'a yahudawa da ake tare da su a cikin gari su ma sun warware alƙawari suna taimakawa kafirun suna yin abinci suna aikawa kafirun da shi suna kokarin ba su hanyar da za su shigo cikin gari a bubbi gidajen mu'mini a kashi kowa da kowa an rasa yadda za a yi to ana cikin wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a sai ga mala'iku yanzu ba suka jijjiga zuwa kafirun shine Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idza akum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha ya ku mu'minai ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku yayin da rundunar kafirai suka zo suka kewaye ku fa arsalna alayhim rihan Allah ya ce sai muka aika musu da iska wata irin iska tukunya ma in sun dora dan su yi abinci sai ta kife iskar ta kifar da shi an sun kunna wuta dan su ji dumi sai iskar ta kashe wutar tantin su da suka kakkafa rumfunan su na kwana duk iskar ta kace kace da ita darajar ma'aiki ya rayu salatu wassalam kuma shine gaba ɗaya fa sai hankalin su ya tashi kafir a cikin daren suka wadi ranar yakin badar yadda na faɗa dinnan a yakin hurin to ranar badar ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa da tsohon kwanin gaba ɗaya kafirin suka tarwatsa daga nan sai kuma babin da ke bayani akan makaman yaƙi na ma'aiki alayhi salatu wassalam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da takubba ne guda tara daga cikin takubban nan akwai wanda ake kiran shi ma'asur ma'asur shine farkon takubban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya domin kuwa ya gaje shi ne daga mahaifin shi Abdullahi ya gaje shi ne daga mahaifinsa sayyidina Abdullahi bayan wannan sai wani takwabi da ake kiran shi Azubu daga shi kuma sai Zulfiqar wato akwai bayanin da ya kamata mu gane su Larabawa wasu irin mutane ne wayayyu wanda duk abubuwansu masu muhimmanci da suka yi musu suna inda kamar su ne suke noma kamar irin da muke yi to zai zama in fare ta nan da sun kai guda biyar kowace fatanya da sunanta in kana da adda in ya kai guda uku ko guda hudu kowane adda shi ma da sunan shi da kashe wa ɗanka ɗauko min addan nan kaza kawo da sunan shi sai shi ya ɗauko maka in kana da gatiri guda kaza to zai zama kowanne shi ma da sunansa to haka suke turawa ba duk wani abinsu mai muhimmanci to yana da sunan da suke sa mishi to daga nan akwai takwabin shi mai suna Zulfiqar shi Zulfiqar ya kasance takwabi ne mai baki biyu wato mai harshe biyu mar ƙashi ɗaya ne to amma kuma yana da kai biyu ne haka ya abin nan yana da tsini biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciyo shi ne a ranar yakin Badar kuma ya kasance kusan kowane lokaci yana tare da shi daga ƙarshe sai ba wa sayyidina Ali radiyallahu anhu kuma shi Zulfiqar wato marƙarsa ta kasance ta azurfa ce haka nan gidan shi kuban da takwabin ke ciki shi ma haka yake shi ma na azurfa ne akwai kuma wani takwabin shi mai suna Qalai'iyyu game da shi Zulfiqar ɗin akwai hadisi na Imam Abu Dawud a cikin sunanu hadisi na 2583 da Imam Tirmidhi a cikin Kitabul Jihad hadisi na 6691 haka nan kuma a cikin Shama'ilul Muhammadiyya hadisi na 99 da Imam An-Nisa'i shi ma a cikin sunanu nasa hadisi na 5389 sun karbo hadisi duka daga sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhu yace ya kasance marƙar takwabin annabi sallallahu alaihi wasallam ta azurfa ce Zulfiqar kenan akwai takwabin shi mai suna Qalai'iyyu sannan akwai wani takwabin mai suna Battaru mai tsananin kaifi ne sannan akwai wani takwabin shi mai suna Hatfu bayan shi sai kuma Rasubu shi ma takwabi ne daga cikin takwabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wani takwabin shi mai suna Mukzamu ko kuma Mukzamu da Rufu'a akwai kuma wani takwabin mai suna al-qadib qadib shi kuma qadib din nan ya kasance shi ma mar kassa ta azurfa ce kamar yadda na faɗa a baya wannan takwabin mai suna zulfiqar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciwo shi ne a ranar badr kuma dama ya gan shi ma a cikin mafarki ya ga takwabin kuma a ranar fatu makka wato ranar da ya bude garin makka to a wannan ranar zulfiqar ne a hannun shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sirki na yaki su kuma guda bakwai sirki shine rigar karfe wanda mayaka suke sawa wanda ko an sare ka da takobi ba za ta huda ba to suma waɗannan guda bakwai din kowanne da sunan shi daga cikin sirkin nashi akwai wanda ake kiran shi zatul fudul zatul fudul ita ce sirkin sa wacce ya bada ita jingina a hannun wani bayahudi mai suna abu shahani al-yahudi ya karbi sa'i 30 wato babban kwano 30 na sha'ir domin ciye da iyalansa shi ma wannan bayanin yana nan a cikin sahih bukhari babur rahani hadisi na 2508 cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi sha'ir daga hannun wani bayahudi zuwa wani lokaci za a bashi kudin a karbi wannan sirkin to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya sirkin yana hannun bayahudan sai daga baya aka karbo ya karba ne a matsayin sai shekara guda wannan daga saboda gudun duniya na annabi sallallahu alaihi wasallam jingina ya bashi saboda ya nuna mana muhimmancin yin mu'amala ta kasuwanci da kowa ma da kuma halarcin cewa za ka iya yin ciniki ko da wanda ba musulmi ba kuma kaga duk dai saboda dai ya bar mana abin lura din dan a gane da shi yasa ma sai zama abin a ƙarshen rayuwar shi wanda dole duka al'umma shi za su gane wannan tunda abin ya faru ne dab da ƙarshen rayuwar shi duk wanda ya san tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa a san da ma ya bar duniya to sirkin shi na yaki yana hannun wani bayahudi wanda ya bashi a matsayin jingina ya karbi babban kwaro 30 na sha'ir domin ci da iyalinsa to kaga wannan yana nuna mana halaccin yin kasuwanci da wanda ba musulmi ba kuma shi wannan sirkin an ce an yi shi ne daga bakin karfe akwai kuma wani sirkin mai suna zatul wishahi da wata sirkin mai suna zatul hawashi da kuma wata ana kiranta as-sa'adiyya da kuma wata sirkin mai suna fibba sai kuma ɗayan ana kiran shi batra'u sai kuma nihiriku to wayannan su ne guda bakwai sulkunan annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai kuma rigar yaƙi wacce akan sa ta kafin a sanya sulki ɗin su kuma yana da su ne guda shida su ma kowace da sunanta akwai zaura'u akwai rauha'u akwai safra'u akwai baiba'u akwai alkatum wace ita ce a ranar yakin uhudu wani kafiri da ya sare shi da takobi to har ya zamto rigar yakin ta kece wani gu daga jikinta aka ya dan kece sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da garkuwa wace ake kiranta zaluk da kuma wata garkuwa ta yaki wace an kiran shi ake kiranta futak wasu malaman tarihin sun ce wannan fitar ɗin an bashi kyautan shi ne hadiyar shi amma lokacin da aka bashi hadiyar a jikinsa akwai wani zane haka na gunki-gunki annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya tafin hannunsa mai albarka a wajen sai a ga wannan zanen ya ɓace sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mashi irin wanda mayaka suke rikewa yana da guda biyar akwai wanda ake kiran shi muswi da kuma wani ana kiran shi almusni sannan akwai wani gajiri shi ma mashi ne amma gajiri irin wanda ake yin jifa da shi haka ana kiran shi annabatu da kuma wani shi kuma babba ne sosai ana kiran shi baiba'u da kuma wata karama haka siririya ana kiranta anazatu ya kasance a yawancin lokuta yana tafiya tare da ita a hannunsa musamman ma idan zai fito a ranar Idi wani lokacin yakan kafa shi haka a gaban sa a matsayin sutura to in a wajen tafiya ne hakan za a yi sallah wani lokacin kuma in yana tafiya yakan riƙe wannan gajeren mashin a hannunsa haka yana tafiya da shi sannan yana da kwalkwali wato hular ƙarfi irin wanda mayaka na wancan lokacin sukan sa tana yin kama da helmet irin ta sojojin yanzu amma ita wannan din takan taho ne tun daga sama har wani lokacin takan zo har kusan muƙamuƙin mutum haka hular ƙarfa to a cikin hulunan shi na yaƙi wato kwalkwali akwai wanda ake kiran shi muwashahu akwai kuma wani ana kiran shi sabuk ko kuma zu sabuk sannan yana da jubba guda uku waɗanda su ma yakan sanya su a wuraren yaƙi akwai ɗaya wacce an yi ta ne daga sundus koren sundus akwai kuma wacce aka yi wacce Urwatu bin Zubair radiyallahu anhu ya ce an yi ta ne daga dibaji duka yana sanya a lokutan yaƙi tutocin shi kuma na yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam yawancin tutocin shi na yaƙi baƙaƙi ne ainihin babbar tutar da yakan riƙe a hannunsa ana kiran ta uqab ya zo a cikin sunan Abi Dawud cewa ya karɓo hadisi daga wani mutum daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ra'aitu ra'ayata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam safra naga tutar yaki ta Annabi sallallahu alaihi wasallam safra wato mai fatsi-fatsi kamar a yanzu sai mu ce yellow haka rawan kalar kunun dorawa kuma yana da wasu tutocin da yawa farare sannan yana da ƙwariya haka irin ta cin abinci akwai wata ake kiranta rayyan akwai wani kuma da ake kiransa muguni wanda a jikin shi akwai a bayan wanda ɗan an yi mishi ado haka da azurfa sannan yana da wani wanda aka yi shi haka da wani abu mai kamar gilas mai kamar shigen kwalba-kwalba haka sannan yana da wanda aka yi shi da itacen ida wanda a wasu lokutan yakan sanya shi a ƙasan katifar shi sannan akwai wani abu da suke yin shi haka da dutse za a samu sai a ƙwaƙule shi haka sai a mai da shi ya zama kamar ƙoƙo haka na cin abinci wanda ana ajiye shi ne waje guda ana cin abinci da shi akan zuba abinci ko kuma ruwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da irin wannan wanda yakan zuba ruwa a ciki ya alola akwai kuma wanda ya danfu wannan din girma shi kuma akan zuba mishi ruwan wanka a ciki yana da kuma wani abun wanka wanda shi kuma an yi shi ne haka daga wani farin ƙarfe haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da akushi wanda ake kiran shi garra'u din nan babban akushi ne wanda mutane da yawa suna iya cin abinci a cikinta tana da marƙa har guda hudu mutum hudu ne daga cikin sahabban shi suka iya daukar ta babba ne akushin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sa'i nashi wato babban kwano yana da kuma mudin sa na awu wanda yanzu ake yin irin daidai da shi ana cewa mudun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana da irin shimfiɗa haka wanda aka yi shimfiɗa a kwanta a kai yana da kuma ɗan wani abu haka mai kamar ɗan karan gado haka wanda shi kuma an yi ƙafafun shi ne haka daga wani ice أسعد بن زرارة رضي الله عنه شيني باشك وتنوان ننكران غدر كما ينا دا يروتا كتيبا أكا سيريليا ودا أنيتني دا فاتا كوكم باكو كتيبا با متا شنكي فيلو أنيشني دا فاتا كما أن مسيتوشي دا كابا صلى الله عليه وسلم أغفري صلى الله عليه وسلم sai kuma sunayen wasu daga cikin dabbobin shi sallallahu alaihi wasallam daga cikin dabbobin shi akwai a cikin daga cikin dawakan sa akwai wani da ake kiran shi sakabu malaman tarihi suka ce shine farkon dokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallaka a duniya ya kasance ya sayi shi ne a wajen wani balaraban kauye shi balaraban kauyen ya sayar mishi wato ukiya goma kuma a lokacin nan shi balaraban kauyen yana kiran dokin da suna darsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi shi sai mai da sunan shi ya zama sakamu kuma ya kasance wato fari ne shi dokin fari ne amma yana da sofani a jikin shi wasu malaman kuma suka ce a ai baki ne ma baki ne kiran akwai wani dokin shi kuma ana kiran shi murtajizu daga cikin dawakan annabi sallallahu alaihi wasallam shi murtajizu ya kasance mai ruwan toka ne jikin shi shine wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi shi a hannun balaraban kauye wani balaraban kauye ya zo da doki garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nawa zaka sayar mun yace kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace na saya amma ka biyo ni mu tafi gida an baka kudi sun tawo annabi sallallahu alaihi wasallam kasan yana yin tafiya shi ba tafiya yake irin tamu haka dalalab dalalab ba sauri yake yana yin tafiya shi saban shi kaman sai na Abu Hurairah yace wani lokacin sai mun wa'adda kan muna so mu tafi tare da shi amma shi a hakan tafiya yake a cikin nutsuwa amma mu sai mun yi gudu-gudu sauri-sauri sannan muke iya tafiya tare da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yayi gaba to shi wannan balaraban kauye yana tafiya da doki to mutane ba su san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya saya ba sai aka riga taya mar sama da farashin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saya shikenan shi kuma kawai can sai ya kira ya daga murya saboda bai san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya daga murya ya ce dokin nan in za ka saya ka ban kuɗi na in kuma ba za ka saya ba to ni na samu masu saya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ina riga na saya sai ya ce a'a mun dai fara ciniki da kai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ba mun yi ciniki da kai ba har ka cika sallamar mun kaza na shi ka biyo ni mu je gida in baka kuɗin balaraban kauyen ya ce shi fa ko ba ne haka shikenan sai aka sami azin ko sarkin kasuwan ne ko kuma dai wani haka shi balaraban kauyen sai yi gaya mashi ya ba zai to kai balaraban kauyen waya shaidar ka akan cewa lallai ba a yi shirikin nan ba ya yi shiru bai da shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shaida shi ma a lokacin dama daga shi sai balaraban kauyen suka ce sai wani sahabi jar na kuzai mutu bin sabit radiyallahu anhu sai ya miƙe yace wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saya a wajen shi an ce tunda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shaida to maganar shi ita ce ita za a dauka da aka kai balaraban kauye ka bi shi gida ku je ya baka kudi shi yana aka biya ka bashi kudi aka sallame shi to bayan an nutsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Khuzaima ya ce mashi to kai Khuzaima ba fa ka wajen da aka ga tashi kai shaida ina to ya rasulullahi sanda Allah yake saukar maka da wahayi ina wajen ne kama ina gaskata sanda Allah ya ce kai manzon sa ne ai ba na wajen amma na gaskata kuma ba kai wa Allah kirkirar abin da ba haka ba sai dan adam ne za ka yi wa
gaskiya
sai na kuzai mata bin Sabit radiyallahu anhu to daga wannan ranar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to kuzai ma daga yau shedarka shedar mutum biyu ce duk wani abin da ake nema mutum biyu su sheda indai kuzai ma yana wajen shi shikenan an kare magana sai da shi kai shedar mutum biyu ce lokacin da ake hada alqur'ani an kusan an zo dabda hadawa da kanta akun bata ciki can sai ga kuzai ma sai zo da lakanta aku wannan ayoyi biyu lakanta aku rasulun min anfusikum azizun alayhim alaykum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa inna rabbaka qad hasbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul alamin da yazo sai manyan sahabbai masu rubuta alqur'ani suka ce waye shi daga cewa wannan din alqur'ani ne shi kuma lokaci shi kuma agun a iya wadanda suke wajen a lokacin nan babu wanda ya santa babu wanda ya haddace ta sai akai shiru yace a to ai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manta ne yace sheda ta ni kadai sheda mutum biyu ne ne mutum biyu ake nema masu shedawa cewa lalle abin da na faɗa dinan haka ne to ai gani ni kadai zikirin sai aka karba aka aka sa da kuma dama akwai mahaddata wanda sun riga sun haddace hadda ita din kuma a ƙarshen suratu tauba dama take zikirin sai aka sanya ta a wajen daga cikin dawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ake kiran shi Luhaifu sannan akwai Lizaz ko kuma Lazaz sannan daga cikin dawakan sa akwai Zaribu akwai kuma Sabahatu akwai Wardu to wayannan sune guda bakwai wadanda aka yi ittifaki cewa dawakan Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Jama'a Ash-Shafi'i rahimahullah ya hada su a cikin wani baitin waka yana cewa wal khaylu saqbun luhayfun sabhatun zaribu lizazun murtajizun wardun laha asraru wasu daga cikin malaman tarihi kuma sun ce dawakan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai guda 15 idi an yi sabani cikin adadin da kuma sunayensu amma dai waɗannan bakwai din da muka ambata to su kuma wannan ittifaki akai akan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da alfadari an san alfadari ko alfadari shine dabba ce wacce akan haibi tsakanin jaki da doki jaki ne yake yi barbara ga doki sai dokin ta haifi da wannan dan sai ya zama gashi ya fi jaki girma amma bai kai doki ba da yawanci sarakuna ne da manyan masu matsayi suke hawa alfadari shi yake kira alfadari to yana da wani alfadari da ake kira shi duldulu din nan da kasance wato ruwan toka ne haka mai fatsi an ce Muqawqis ne sarkin Alexander ya shi ya bashi sannan yana da wani alfadarin mai suna fidda wanda shi kuma wani sahabi ne mai suna firwatul juzani ya bashi sannan akwai wata alfadarar ita ma dai haka fara-fara ruwan toka-toka wanda shi kuma sarkin ailatu ne ya bashi sannan akwai wata kuma alfadarar wanda shi kuma sarkin dumatul jandal ne ya bashi sannan akwai wanda Najashi ya bashi shi ma ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya hau sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da jaki mai suna Ufairu din nan shi ma ya kasance haka yake mai ruwan toka-toka an ce Muqawqis ne ya bashi sarkin Misr da Alexandria tana da wani jakin wanda Firwatul Jizami ya bashi sannan an ce sayyidina Sa'ad dan Ubadah ma ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam jaki kuma an ga ya hau to a wasu da zafin tarihin kuma an ambaci cewa Ufairu din nan ko shi ko ya Afur akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi ne a yakin Khaybara an ce jaki ya zo ya tsaya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wane ne kai ya kaji ya budu baki yana magana yace ni ne wani ya faɗi sunan shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi mare labari game da kai sai ya ce ai ya sun kasance guda kaza ne su da cikin iyayen shi da kakannin shi dukkanin su annabawa ne cikin hawa bayan yake to yanzu shi kadai ne ya rage a cikin dangin jakuna amma yake sai zamto kuma nake mamaki ga shi na fado a hannun bayhudi yake to na san kai kadai ne ka rage kai kuma a cikin annabawa dan haka na tabbatar din Allah ya din wata rana kai ne wanda zaka hau bayana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to daga yau sunan ka ya afu ya canza mishi suna daga wancan sunan zuwa ya afu duk da cewa wasu daga cikin malaman hadisi suna ganin cewa hadisin yana da rauni ko kuma bai tabbata ba to amma dai na taba karanta hadisin lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da raquma daga cikin raquman sa akwai qaswa'u qaswa'u din nan ita ce yar baiwa raqumar da ya hau a lokacin hijira tun daga makka zuwa madina lokacin da aka iso madina sahabbai radhiyallahu alaihim suna rarrikewa kowanne yana so ya zanto shi ne jara kumar zuwa gidan shi dan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidan shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu da'uha fa innaha ma'mura ku kyale ta domin hakika ita a bar umarni ce wato Allah ya riga ya mata umarnin gun da za ta tsaya to kaga fa wannan fara kuma ce wace ya hau daga baka kawai zuwa madina to ina ga mahaifiyar da ta dauki cikin su tsawon wata 9 yana cikin ta raquma fa wace ya hau daga maka kawai zuwa madina amma darajar ta kai har Allah ya mata wahayin gun da za ta tsaya da'uha fa innaha ma'mura to ina ga kuma mahaifiyar shi ta haife shi annabawan da basu kai shi ba ma ga sunan Allah yana ambatan mahaifansu a cikin alqur'ani yana faɗar irin karamomin su kakar annabi Isa alaihi salam mahaifiyar maryam ga addu'ar ta nan a cikin alqur'ani Allah yana cewa iza qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni samituha maryam wa inni u'izuha bika dhurriyyatan min ash-shaytanir rajim wannan fa kakar annabi Isa ce alaihi salam mahaifiyar nana maryam bayan da kanta nana maryam karamarta da girmanta abun Allah ya kai har Allah ya turo mala'ika yana ce
yace bismillahir rahmanir rahim inni rasulullahi ilayki li ahaba laki gulaman zakiyya
Allah ne ya turo ni gare ki domin in baki wani da tsarkakakke kaga girmanta ya kai har ta magana da mala'ika mahaifiyar annabi Isa alayhi salam ga mahaifin annabi Yahya alayhi salam wato annabi Zakariya Allah yana faɗar sunan dan da zai bashi tun kafin ya haife shi ga can mahaifiyar annabi Ishaqa Allah yana faɗa tana magana da mala'ika ita ma fa dhahikat fa basharnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub sai tai dariya wasu malaman kuma suka ce a sai tai haila fa basharnaha bi Ishaqa sai muka yi mata albishir cewa za ta haifa annabi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub kuma cewa bayan annabi Ishaqa ma annabi Yaqub yana nan tafi annabi Ishaqa zai haifi da kaga an gaya mata za ta haihu basu jefa irin shekara 80 a lokacin amma Allah ya turo mala'iku suke magana da ita suna gaya mata lalle za ta haifi da kuma dan nata ma zai haifi wani dan dukkanin su kuma annabawa to wayannan fa duka wayannan annabawan fadawan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wanda girman mahaifansu ya kai har Allah yana faɗa su a cikin alqur'ani to kuma mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan Allah yana cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan Allah yana cewa ba mu ba za mu azaba ga wata al'umma ba har sai mun turo musu manzo kuma ijma'i ne na dukkan malaman wannan al'ummar cewa mutanen da suka rayu a zamanin da babu wani annabi to wayannan su ake kiran su ahlul fatra sai in an turo annabi mutanen su suke gaskatawa da shi sannan shine in sun mutu to yan wuta ne wayannan to su ba a turo musu annabi ba kuma tabbacin cewa ma ba a turo musu annabin ba dan ma karkace wai ai akwai annabawan da sun taba rayuwa a nan maka kamar annabi Ibrahim alayhi salam kamar annabi Isma'il alayhi salam tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Isma'il shekarun sun kai 4000 ko 6000 to mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun ya saukar mishi da alqur'ani ya ce domin kai gargadi ga mutanen da ba aiwa iyayensu gargadi ba kaga ba aiwa iyayensu gargadi ba iyayensu da kakanninsu ba a turo musu annabi ba to kaga wannan ba hadisi bane ba mutana mutum ya ce da'ifi ne ko mawdu'i ayoyin alqur'ani ne to ta yaya hadisi inna abiyu abaka finnar zai zama ya kauda waɗannan ayoyin bayan shi kuma hadisin ma akwai fuskokin da ana yi mishi tawili kuma kake yin tawili don tseratar da kanka a wasu masailu na addini amma ba za ka yi tawili don kare mutuncin ma'aiki ba alaihi salatu wassalam ya ce sai ka fito da abin kawai musamman kowa duk wanda ya ji dukkin Allah mutum in ya ji ya san da wata ɓoyayyar manufa a cikin zuciyar mutum malamai sun wallafa littafai daban-daban don ba da kariya ga iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ya fi ɗari daban-daban to kaga kasuwa'u ta ɗauke shi tsawon sati biyu daga makka zuwa madina Allah ya ce da uwa fa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da uwa fa innaha ma'mura ku kyare ta ai Allah ya mata umarni inda za ta tsaya kaga Allah ya mata umarni ya mata ilhama to ina ga kuma mahaifiyar ta dauke shi tsawon wata tara ya kamata mutum yayi wa zuciyar shi fada in zaka furta magana ka duba kaga akan wa zaka fadi ta wannan wanda zaka yi magana akan shi sallallahu alaihi wasallam daidai da maballin rigar shi in ka ce da zaka ce maballin rigar shi yayi datti sare kanka za a yi ka kafarta kwarai kuwa da dini da rigar shi ka ce ta yi kaza ka wadu wata magana ka aibanta rigar shi ma rigar shi ka aibanta to kai tsaye mutum ya fita daga musulunci rigar shi ba to rigar shi ta kai darajar mahaifan da suka haife shi to ka gani saboda Allah ai duk ingancin hadisi ba zai tura ayar alqur'ani ba to balantana kuma hadisin Hammadu dan Salamatu ne Hammadu dan Salamatu kuma Bukhari baya karbar hadisin shi saboda Hammadu dan Salama an samu a cikin tarihin shi cewa yana da agola shi bai taba haihuwa ba Hammadu ya aure mata sun kai wajen 80 dan neman haihuwa amma bai taba haihuwa ba to a cikin matansa da ya haifa akwai wasu zo mishi da matan da ya aura akwai wasu zo mishi da wani agola shi Hammadu bai da karfin hadda saboda aka rubuta hadisi yake kuma gun malaman hadisi ma duk wanda bai da hadda sai kawai rubutu yake to suna shakku wajen karbar hadisin shi saboda ana iya samun matsala ko yayi gobara kamar shikenan ilimin ya ce na tun da rubutawa yi to shi Hammadu sai kana cewa nan agolan yana shiga yana diban takardun shi na hadisi yana cancanzawa a harufa da kalmomi da sauransu wani shikiyin agola ne da shi to sanin wannan ne yasa shi Imam al-Bukhari baya karɓar hadisin shi to fatar ta wajen shi aka ruwaito hadisin inna abiyu wa baka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa a cikin raƙumansa akwai kasuwa'u aswa'u din nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abubuwa da yawa muhimmai akanta aka yi hijira akanta yaje yakin fatuwa makka sannan kuma lokacin shekarar da bai je aikin haji ba shekara ta tara ya tura sayyidina Abubakar ya jagoranci mutane a wajen aikin haji har da sayyidina Umar zai tafi shi yake cewa ya kai dan uwana kar ka manta da mu a cikin addu'o'inka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Umar to bayan sun tafi sai surar bara'a ta sauka dan haka sai ya tura sayyidina Ali akan wannan raƙumar kasuwa'u yace ka je rusku da su a ranar arfa ya gaya wa mutane ya karanta wa mutane wannan sura ba haka ku aka yi
latin sana fi du'a ya sayyidina
eh ware da gaske
halki
ya ukayya ya latin sana fi du'a ya ukayya akwai wata raƙuman shi mai suna abba'u sannan akwai jada'u ita ma raƙuman shi ce to sannan wasu malaman suka ce shin azba'u dinnan da jada'u raƙuma ɗaya ce ko kuma raƙuma biyu ne daban-daban akwai sabani ita wannan azba'u dinnan ta kasance raƙuma ce wacce duk wani raƙumin da ya jera da ita sai ta wuce shi wajen gudu tana da tsananin gudu sabai gaba ɗaya sun sallama babu raƙuma da ta kai raƙumar Annabi sallallahu alaihi wasallam gudu ana nan wata rana sai wani bararaban ƙauye ya zo da ɗan wani kujajaren raƙumin shi ana son ya tsere sai ya tsere wa azubahu sahabbai sai abin ya musu tsanani a zuciyarsu suka riƙa kuka yanzu daga cikin su wai yau ga wani ɗan kujajaren raƙumi ya tsere wa raƙumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da ganin girman Annabi sallallahu alaihi wasallam raƙumi ne fa ɗan kujajari ya tsere wa raƙumar Annabi sallallahu alaihi wasallam suka riƙa kuka abin ya musu tsanani a ransu saboda ɓacin rai shi ba abin su kashe shi ba saboda tsabar ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito sai ya bada mafita yace ai inna haqqan ala llahi allah yarfa'a min ad-dunya shay'an illa wada'ahu yace ai alƙawari ne a gun Allah cewa ba zai daga wani abu na duniya ba sai ya sauke shi duk wanda za a ga a ce wai wane ne director wane ne ko doctor wane ne ko professor wane ne ko a ce wani ai shugaba wane ne ko general wane ne ko gwamna ko shugaban kasa kowaye ana nan ba yi shekara goma ko ashirin sai ka ga gaba ɗaya da kwarjinin da farin jinin duk babu mutumin da dan ana tururuwa an ce gashi can ana tururuwar aje a ganshi kawai a kalle shi kana nan da ranka in Allah da sai ka ganshi kuma wata ran kananan yara ma suna bi ta gaban shi kamar sa ta kashi saboda dafakar ta duniya ce malami ne kawai ya zama kamar kuɗi yana tsufa ana ƙara san shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Badar daga cikin ganima da ya samu akwai wani babban raƙumi amalan raƙumi ƙato babba wanda ainihin shi na Abu Jahal ne wanda Abu Jahal saboda girman kai daga darar arziki har azurfa da zinari ya sanya a jikin raƙumin a hancin raƙumin ya sanya azurfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar sulhun Hudaybiya daga cikin raƙuman da ya soke to har da wannan din kuma ya yi hakan ne don ya gurza hancin kafirai don ya bakanta musu rai to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wasu raƙuma haka mata waɗanda ana tatsar nono daga jikinsu sa'ad ɗan Ubadatu ne ya aiko mishi daga raƙuman shi na Banu Aqil sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tumaki da awaki guda ɗari ne cif-cif ba sa taɓa haura haka idan wata daga cikin ɗarin nan ta haihu sai a kama wata babba guda ɗaya kuma a yanka baya yadda su wuce ɗarin nan da zarar an samu haihuwa a cikinsu sai a kamo ɗaya kuma babba sai a yanka sai su dawo cif-cif ɗarin in wata ma ta sake haihuwa sai a sake kamowa guda ɗaya a yanka suna nan dai a ɗarinsu ko kuma har ila yau wani abin mamaki game da wa'annan dabbobin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan dai har yana ba za ka ji suna wani koke-koke ko tsalle-tsalle da wani wargi haka ba don kar su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka na Aisha ta faɗa ta ce ya kasance iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da dabbobi na kiwo amma in dai yana gida to ba za ka ji wata dabba ta yi kuka ko ta yi wani babban motsi ba saboda kar su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabba ba fa mutum sai a yanzu kuma a zamani aka samu wasu mutane wanda wai da sunan ilimi mutum ya rika fadar kalmomi na cutarwa ga janabin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har a samu wai masu bashi kariya Allah da ya kiyaye musamman irin abin da ya faru a Kano din nan wannan ne mai ban takeici ai training din yara kanana masu bashi kariya su kuma suna sai ga yaro kankan ya kira sunan sahabi yayi zagi Allah ya kiyaye to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tubabin shi ya kasance yana da yana yawan sanya rawani yana da wani rawani mai suna sahab wanda wata rana ya sanya wa sayyidina Ali radiyallahu anhu sannan yakan sanya hula a kasan ta kafin ya sanya ta wani lokacin kuma yakan sanya hular kadai ba rawani wani lokacin kuma yakan sanya rawanin kadai ba tare da hula ba sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sanya rawani akan shi yakan saki bezan rawanin tsakanin kafadin shi ta baya haka Imam Muslim ya ruwaito a cikin sahihu na shi daga sayyidina Amr bin Hurais radiyallahu anhu ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka da yaki da bakin rawani ya ji akan shi wani lokacin kuma yakan sanya fari wani lokacin yakan sanya kore sallallahu alaihi wasallam haka nan zobe kuma yana da zobe da ainihin zoben na zinari ne to sai wahayi sauka gare shi cewa an haramta sanya zinari ga mazajen wannan al'ummar na haka sai ya cire zinara a gaban mutane ya jefar da zoben kowa ma ya rika cire nashi tana jefarwa rubu tsadar zinari fa amma ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefar da nashi kowa ya rika cire nashi yana jefarwa sai ya sanya kuma aka yi mishi wani na azurfa saboda bugawa akan wasu ya kasance a jikin zoben an rubuta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Muhammadu daga ƙasa Rasulu daga tsakiya Allahu kuma daga sama anan za mu tsaya da fatan Allah sanya wannan ladan wannan aiki a cikin mizanin mutawan ayyuka Allah ya karba mana Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharuka da musibu na duniya da lahira lokacin waɗannan abubuwa da muka karanta Allah ka kiyaye mu daga zafin fitar rai Allah ka kiyaye mu daga azabar kabari Allah ka kiyaye mu daga hisabi mai tsanani Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko hukuma ba daga cikin wannan al'umma albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في من الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله زامو دني هوتو اما من داو daga hutun zamu sanya littafi mai suna رجال ونساء حول الرسول littafin da ke dauke da tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh da fatan Allah ya kara mana so da kauna da kuma koyi gare su
na wanda ya fara musulunta a maza sahabban
maiki wanda ya fara musulunta daga cikin mazaje a cikin sahabban maiki alaihi salatu wassalam wasu sun ce sayyidina Abubakar ne wasu sun ce sayyidina Ali eh kowanne kuma da hujja amma dai malamai shi suka hade abin gaba ɗaya suka ce a mata Nana Khadija a kananan yara sayyidina Ali radiyallahu anhu domin a sannan shekarar shi 8 ko 9 a manya kuma sayyidina Abubakar a bayi wanda suke cikin bauta sayyidina Bilal a cikin kuma mawali wato baruri wanda an riga an enta su daga bauta sayyidina Zaid bin Haritha radiyallahu anhu
Allahu
a'lam wallahu a'lam